أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله ذا متاشى حرف الشين أولا للتافين عشريا. شراب الهوى للكبيرين كبيبة شواكلها مد وساء وويبة شبابك فيها فاتية له شيبة شهدت ولكن في فؤادك غيبة توسوس أحيانا وحينا توسوس توشوش إمام الألفاظ زي رضي الله تعالى عنه ينقيا مكا يتي شراب الهوى أبو إنشاء نسان زوجيا رين ساتاتي رين ساتاتي وخيبة دعسارة للكلب زوجيا indai abubuwan san zuciya mutun ya sa gaba to za su rika gadarwa zuciyarsa tsaba shawagilhu shagaltuwa da duniya ko shawagilhu mutumin da ya zamto san duniya kadai ya sa gaba shawagilhu abinda zai rika dauke masa hankali muddun shine mudu abinda ake gwada abinci wasa'un da sa'i shi ma ma'auni ne na abinci wanda ake auna gero shinkafa masara wawai batun da kuma ma'auni shine sikeli in ka kalla da muddu da mudu muddun shine mudu da Hausa muke fada wasa'un da kuma sa'i shi ma da Hausa ma sa'in muke cewa wawai batun da sikeli wanda ake gwada kayan abinci da shi to duk mutumin da ya zamto duniya sa gaba to zai zama ba abin da yake da masa sai abinci wadannan ma'aunan gaba ɗaya ma'auni ne da ake gwada abinci da su muddun kaga shi yanzu muna da kwano akwai babban kwano akwai sanayya wasa'un da sa'i shi ma dai kaga kwano za a ce wannan babban kwano wannan karamin kwano wawai batun da ma'auni na nauyi in ka je wasu wuraren za ka ga shinkafa ma a kilo suke aunata na je na gani kamar Niger na ga shinkafa ma ya ce kilo kaza na je zan sai madara a shago madara ma aunata suke in ta gwaji ne sai a kamar yanzu kawai za ka je ka je ka ce a baka gwangwani kaza to su kawai aunawa ne keji kai har kayan gwaruma har kayan gwari na ce ina son lemo aka ce ga yadda ake sai da awu daya a skeli to wai batun to za ka ga duk waɗannan da mudu da sa'i da waiba duka ma'aune ne wanda ake auna abinci da su to duk mutum bai bi Allah ba ma idan mutum bai bi Allah ba ma zai bi cikinsa idan ka ba mutum shawara ka ce masa ya karbi dariƙa saboda ya rika wazifa safi ya rika lazimin safi da lazimin yamma da wazifa da zikirin juma'a sai ce shi abin da zai hana shi ya karbi dariƙar nan shi abin nan a ce kullun sai an yi shine abin da yake damun sa akwai wanda ya taba ga yafi haka yace kullun sai an yi na wani abin shi yake damun sa in ce to ma ba kullun kake ci ba ai abinci ma kullun kake ci tunda ka ci abinci kullun to ya kuma abincin da zaka ci a kabari wanda in ka shiga ba a sanya shi zaka fita ba karshe kai shekara dubu kafin a tashi alkiyama abinci ma ba kullun kake ci ba shine karban dariƙa lazumin safa lazumin yamma zikirin juma'a zai baka wahala kake cin tuwo kullun to shine abin da Imam Al-Alfaza zai ke so ya nuna mana shababuka fi ma fata yasluhu shaybatun shababuka kuruciyarka fiha ya kare wajen neman abinci fiha fata a wajen neman abinci duk kuruciyarka ta kare tun kana yaro an kai ka secondary an kai ka nursery dan ka samu abinci ka dan kara wayo ka koma primary wai duk ka nemi abinci ka kara wayo ka tafi secondary ka kara wayo ka tafi jami'a dan ka samu abinci to in baka ba Allah ba to yanzu ya kenan to shababuka kuruciyarka fiha wajen neman duniya ne fata duk ta kare yataluhu shaybatun shaybatun tsufa yataluhu yana biyo bayan wannan kuruciyar to bayan ka girma ka je jami'a shekara ka 30 da wani abu kuma du'a ce kuma du ka dawo ka fito ka samu aiki nan ma ka dora neman abinci kaga ai ya kamata a rika surkawa da dariku na bayan Allah wanda za a lazumci istighfar salatin annabi da la ilaha illallah mu rage asara hakika ka kusan rayuwar ban kallasa fa kusan gaba ɗaya cikin neman abinci take tafiya amma gaskiya mu karbi dari kun bayin Allah mu rage asara mu rage asara shahidta ka halarci wajen ibada shine ka je masallaci an yi sallah da kai shine shahidta ka halarci wajen ibada walakin fi fu'adika gaibatun walakin sai dai gaibatun kamar fa baka nan ne fi fu'adika cikin zuciyarka kana masallacin ana sallah kana ta lissafin kayan kasuwarka kana masallaci ana sallah kana tunanin office dinka kana masallaci ana sallah kana tunanin kasuwarka to shine shahidda ka halarci wajen ibada walakin gaibatun sai dai kamar baka nan ne fi fu'adika a zuciyarka jikinka yana masallaci amma zuciyarka ba ta cikin masallaci in aka nemi zuciya in aka ce da zuciyarka za a yi hukunci to kamar ba ka je masallacin bane to wasu wasu a hayana wani lokacin zuciyarka tana ta maka waswasi wahinin wani lokacin kuma to washwushu tana ta dauke maka hankali shine tashwishi tashwishi washwushu wani lokacin tana dauke maka hankali shabadi udaharin gairu zata isahatin shaqa'u nufusin fi sawami musa'atin shifa'u qulin darfuhu zu wasa'atin shugifta bidarin darruha sun musa'atin tahudduka fi lazzatiha wa hayatan hashu shabadi udhari masifun zamani shine shabadi udhari masifun zamani gairu zati isahatin ba mai sassautawa bane shine gairu bata kasance zati isahatin ma abuce sassautawa ba zaga masifun ba sa sassautawa daga waccar sai waccar daga waccar sai waccar daga waccar sai waccar shine masifun zamani ba sa saurara mutum shaqa'u nufusin tadewar rayuka fi sawami yana cikin garke musa'atin da yake sake dore shaqa'u nufusin tadewar rayuka mutum ya zama mutumin banza fi sawami yana cikin garke ne musa'atin wanda ake sakin sa abin da ake nufi da nufu wannan sawami musa'atin shine dabbobi wanda ake sakin su ba mai kiwon su su shiga can su fita can su shiga can su fita can to abin da yake sa mutum ya zama ya tabe ita shari'ar musulunci ita ce take kiwon mutum daga lokacin da mutum yana shi ba ruwansa da al'amuran addini to ya zama kamar dabba ce wacce take kiwo da kanta to wannan abin yake siffanta maka to abin da yake ba wa rayuka tabewa shine rashin rukun su da koyarwa ta addinin musulunci idan ka rike addinin musulunci sai zama addinin musulunci shi zai rika control ɗinka je ka can fita a can bar can to amma da mutum ya raba da koyarwan addini to komai ma zai iya yi shine shaqa'u nufusin tadewar rayuka mana mutum yakan tabe ne ya zama mutumin banza fi sawabi a cikin garke musa'atin wanda yake sake dore yake tafiya ba mai korashi shifa'u uquli waraka ga hankula darfuhu idansa zuwa sa'atin ma'abocin zubar da hawaye ko a ce zuwa sa'atin ma'abocin yalwa ya zamto mutum yana tunani mai kyau akan al'amura shine darfuhu idansa zuwa sa'atin ma'abocin lura ya zamto duk abin da zaka yi sai ka tsaya ka kalli abin da kyau ya kamata a yi ko ba za a yi ba to wannan shine abin da zai ba mutum waraka shugifta an begantar da kai bidarin cikin san gidan duniya shine shugifta an begantar da kai bidarin saboda san gidan duniya darruha bubbugan nono na duniya shine darruha nono irin na duniya summu sa'atin guba ce mai kisa take shine summu sa'atin sa'ati shine lokaci ai ko to shine summu sa'atin guba ce mai kisa take wanda take mutum yana sha zai mutu to haka al'amuran duniya suke in dai mutum yace duniya zai nema zalla to take zai rabu da addininsa da ya rabu da addininsa kuma ya mutu ko ya yadda ya mutu ko bai ya mutu ba to ya mutu ta haddaka tana ta jefaka shine ta haddaka tana ta jefaka filin zatiha cikin cin abu filin zata a cikin jin dadin ta wahaya tan hashu wahaya tan hashu tana ta saranka tana janka cikin jin dadin ta kuma tana tan hashu shine sara kamar irin da maciji yake sara tana tura ka cikin al'amuran ta ne tana ƙara saranka kana ƙara shiga al'amuran duniya suna ƙara warware maka wasu abubuwa na addininka eh shaqawatuha bisabri tulfa sajahatan shahidta alaiha la tudiku samahatan shararatuha kibrun yasuddu nasahatin shama'ilu halinu yakunu fadahatun wa qad hulika sillul fata wa hawa arqashu yace shaqawatuha shaqawa anan yana zuwa da ma'anar wahala ne wani zai tsammanin tabewa ne amma anan ya zo da ma'anar wahala ne saboda siyaki shaqawatuha wahalhaluna duniya tulfa ana samun su sajahatan masu sauki bisabari ta hanyar yin hakuri mutum ya hakuri ko wace ana sai ganta mai sauki ne shahita alaiha shahita kairowa alaiha saboda sun duniya la tudiku samahatan baka iya yin kyauta shine la tudiku baka iya samahatan kyauta ka taimaki mutane shararatuha zafi shararatuha masifu ko kace sharri irin na duniya shine shararatuha sharri irin na duniya kibir girman kai ya suddu nasahatan wanda yake tsare ka daga karban nasiha shine girman kan da zai tsara mutum daga karban nasiha to wannan shine babban sharri saboda duk abin da mutum yake yi ba zai rasa mai gaya mar gaskiya ba kai yanzu kan ma ko a radio he kaji gaskiya to shama'iluha dabi'u irin na duniya linun masu dadi ne shine linun masu taushi ne yakunu fadahatan amma he su gadarwa mutum jin kunya kana ganin abubuwa ne masu sauki amma he su ja mutum abin kunya shine shama'iluha dabi'u irin na san duniya linun masu taushi ne ma'ana suna da dadin yi yakunu fadahatan amma he su kasance mutum abin kunya wa qadi hulikus sillu idan mutum yace to ai ana yi kuma ana samun kudi to sai yace bari baka misali ko da abubuwanka da kana ganin su hanyoyi ne na samun kudi hanyoyi ne na samun wasu abubuwa na darajoji cewa in mutum ba shi da kaza yanzu ba shi da daraja ko da kana ganin cewa za a samu daraja za a yi suna to yace wa qadi hulikus sillul fata wa qad hakika yuhuliku sillu asillu macijiya sillu macijiya kamar irin su kububuwa ita ma suna kiranta sillu wa qad yuhuliku sillul fata asillu macijiya ko kace kububuwa yuhuliku fata takan halakar da mutum wa hawa arqashu ga ta kuma mai ado ne a jikinta in kaga kububuwa jikinta fes bakinta ya fita sosai farinta ma ya fita sosai za ganta baki da fari a jikinta za ganta fesfes da kenta amma sai ta kashe mutum to saboda haka koda abubuwan kana gani ana samun abubuwa to dai za su iya bada matsala kamar yadda macijiya za ganta fesfes da ita amma sai ta kashe mutum to su ma haka al'amura na rashin gaskiya suke ko yaya zanto ana samun wani abu na jin dadi a ciki to karshe za a gani za su gadar da matsala yace shami ita walam turzak uyunan dawami'an sharita wa halla tubta lilwa'zi sami'an shabal khawfi yafri min hawaka yulami'an shababuka lam yakasibka illa madami'an laha ashumun dunal amani yudiyashu yace shamidita kanka yayi fari shine shamida furfura ta fito bata gama cinye kai ba ya zama wani gashin fari wani gashin baki shine shamidita dan kanka ya cakuɗa fari da baki walam turzak uyuna amma har yanzu ba a azurta ka da wani ido ba dawami'an wanda yake yin kuka saboda tsoron Allah kanka ya cudanya farin gashi da baki amma har yanzu baka kama Allah garanti ba eh baka dawo ka kama Allah shine walan tarzuqu hunan ba azurta ka da idaniya ba da wami an wacce take kuka saboda jin tsoron Allah sharirta kayi ayyuka na sharri da yawa shine sharirta kayi ayyukan sharri da yawa wahalla tubta har yanzu baka tuba ba sani an ka zanto mai ji lil wa'azi ga wa'azi har yanzu baka tuba ka zama mai jin wa'azi ba shabal kaufi yafri min hawa kailani shabal kaufi kaifi shabal kaufi kaifi irin na tsoro shine wannan shaba na kaifi ne shabal kaufi kaifi irin na tsoro yalani an wanda yake mai kelkeli yafari shine yake yankewa min hawa ka abin da kake so shine yafari shine yake yankewa min hawa ka abin da kake so shababuka kuruciyarka mana yanzu shababuka kuruciyarka lam yakasibka bata aikata maka komai ba illa madami an sai dai tsammani kana yaro kana tsammanin cewa sai ka tsufa zaka mutu shine lam yakasibka bata aikata maka komai ba illa madami an sai dai kawai tsammani da kwadayi cewa zuwa gaba ko ne shugabannin kasa ku ne kaza in illa madamiya sai tsammani cewa za ku zama kaza za ku zama kaza laha ashumu amma kuma fa tana da wasu irin kibiyoyi ita mutuwa shine laha ashumu mutuwa fa tana da wasu irin kibiyoyi duyyashu wanda suke masu karkacewa dunal amani kuma bayan buri wasu irin kibiyoyi ne wanda duyya shi masu karkacewa dunal amani kuma bayan buri zaka yi ta harbin burinka amma kuma burin baya samuwa kana san kaza sai zama kamar kibiya ce ake ta harbi da ita amma ba ta samu abin da ake harba shine duyya shi masu tankwarewa wanda in an harba ba su kai ba hesu dawoge hesu gefe in aka harba matsayin sa harba abin da ake so sai su yi gefe shine duyya shi masu karkacewa dunal amani kuma bayan buri yace shaif futa ila zambin wafika makailatun shimaluka hirsun lil fuadi daqilatun shagafuka min suhubil gururi makailatun sharafta wa lam takadah fama fika hailatun wala illatun tushfa wala tibyan ishu ayace sha'ifta ila zambi wa fika maqilatun sha'ifta kai farin ciki ko kace sha'ifta kai soyayya matukar soyayya ila zambin zuwa ga aiki na zunubi wa fika maqilatun kuma ga ka kana da girman kai shine wafika makilatun sai kace makilatun girman kai game da daukan nasiha da fadin gaskiya wafika ya tabbata gare ka shimaluka ko kace shamaluka jam'i na shimaluka dabi'unka hirsun shine bakin ciki ai hirsun shine kwadai shimaluka hirsun dabi'unka dabi'arka hirsu shine kwadai dakhilatun wanda yake bakin ciki ne lil fuadi ga zuciya shi wannan kwadayin shi yake gadarwa zuciya bakin ciki dakhil yana daga cikin sunaye na bakin ciki dakhilatun kamar masu shiga shi ma bakin cikin ai shiga zuciyar yake to dakhilatun bakin ciki ne lil qulubi ga zuciya lil fuadi ga zuciya kwadayi shi yake gadarwa mutum bakin ciki a zuciyarsa ye ta jin damuwoyi saboda ni abubuwan da yake so da yawa ba su saitu ba shagafuka min suhubin shagafuka soyayyarka min suhubin daga giragizai min suhubil gururi daga giragizai mana girgije kenan hadari al gururi na rudi makilatun min suhubil gururi daga giragizai gururi na rudi makhilatun wannan abun holoko ne shine makhila holoko shine wanda muka karanta shi a baya kullabi shine holoko. To anan makhilatin yazo da ma'anar holoko. Holoko shine hadarin da zai taso kana zamanin za'ai ruwa kuma sai yazo ya wuce haka. To shagafuka soyayyarka. Shine shagafuka. Kasan shagafu yana daga cikin sunayen soyayya. Kada shagafa ha hubba inna la nari hafidal almudi. Shagafuka soyayyarka ko kuma kace abin da yake lullube zuciyarka men so bir guroi daga giragizai irin na rudi. Makhilatun to wannan abun holoko ne. Shine dai abubuwan da mutum yake gani na duniya kamar zai samu. Sharafta kai kusan mutuwa. Shine sharafta kai kusan mutuwa. Suna cewa asharafa alal maut ya kusan mutuwa. To sharafta kai kusan mutuwa falam takada baka tsaya kai aiki ba. Shine falam takada baka tsaya ka wahalar da kanka saboda ibada ba. Fama fi kahilatun to baka da dabara. Rayuwarka ta kusa karewa amma ko baka ka wahalar da kanka akan bautar Allah ba. Shine sharafta ka kusa mutuwa. Falam takada baka wahalar da kanka akan ibada ba. Fama fi kahilatun to baka da dabara. Wala illatun tushfa. Wala illatun babu wata rashin lafiya tushfa da ake magance ta idan mutuwa ta zo. Wala dibba, wala dibba babu wani magani yana ishu da zai daga mutum bayan mutuwa ta zo masa. Shine yana ishu wanda zai daga mutum ko ya dora shi lokacin da jinyar mutuwa ta zo. To babu wani magani da zaka sha kuma ya daga ka ya dora ka. Sha'au tal zambin ra'ihin sun magadiyan shuja'an alaihi hadiyan min husadiyan shaka'uka hubbil mali fihi mu'adiyan shakatuka la tazdadu illa tamadiyan wa kaifa yunuri alqalbu wal fikru yagmuku dishu. Sha'auta li dhanbi sha'auta an wuce ka shine sha'auta an wuce ka an zo kana kamar kana sai an zo an wuce ka kowa ya tafi ya barka duk an fika kowa ya fika abin kirki. Sha'auta an wuce ka an fika abubuwan kirki li zambin amma fa saboda zanubin da kake ne. Zanubin ne ta ka kuma ka zama koma baya a cikin ibada. Shine sha'auta ka zama koma baya kowa ya fika ibada ya fika abin kirki li zambin amma fa saboda zanubi da kake ne yasa ka zama koma baya. Ra'ihan kana yin zanubin da safiya ra'ihan kana yin zanubin da yammaci summa gadiya sannan kuma kana yin sa da safi. Da mun ce indai kada an ce safiya da yamma to ana nufin kowane lokaci. Ra'ihan din nan na safa ne ai na yamma ne. Gadiyan nan kuma na safa ne shine gadiyan sammako kamar daga irin bayan sallar asuba haka kafin irin rana ta fito shi suke cewa gadiyan. Shuja'an alaihi shuja'an gashi kai ne jarumta ne alaihi akan ayyuka na zunubi. Jadiyan minhu da kake neman kyauta minhu wai daga wajen aikin zunubin mana wai kana aikata zunubin ne saboda ka samu wani jin dadi shine jadiyan minhu da kake neman kyauta ko kake neman wani alkhairi minhu daga wannan aikin kana yi ne wai don ka samu wani alkhairi na duniya. Sadiyan halin kasancewarka a banza shine sadiyan shine sadiyan a banza shine sadiyan halin kasancewarka kana zaune karazibi shine sadiyan karazibi kana zaune karazibi ko kace kana zaune a banza kana ta aikata zunubi. Shaka'uka rashin lafiyarka abin da yake gadarwa zuciyarka rashin lafiya shine shaka'uka rashin lafiyarka. Hubbil mali shine san dukiya. Fi mu'adiyan mu'adiyan kuma shi wannan sandukiyar fa abokin gaba ne fihi a cikin wannan zuciyarka. Fihi mu'adiyan abokin gabarka ne wannan sandukiyar. So da shi zai hana ka alkhairi ya hana ka yin abubuwa da yawa na ibada kaga ya zama abokin gaba kenan. Shakatuka rashin lafiyarka. La tazdadu ba ta kara maka komai shine shakatuka rashin lafiyarka amma rashin lafiya na tafin na zuciya. La tazdadu ba ta kara maka komai illa tamadiyan sai kara kangarewa. Wa kaifa ta yaya ne ne yunirul qalbu zuciya za ta yi haske. Wal fikru alhali tunani kuma mugudishu yayi duhu. tunani yayi duhu to ta yaya zuciya za ta haske shiju nuka la tanfaku fil qalbi tudinu shahinan biha wal huznu lil qalbi muhinu shu'unuka la turdi wa qalbuka mu'minu shururika anfamin nasiyati muzinu bi annaka fi unsutuka mutawahhishu a shijunuka bakin cikinka da kake game da al'amuran duniya la tanfaku ba ta gushewa tudinu tana zama fil qalbi a cikin zuciyarka bakkan cikin duniya suna ta zama suna ta taruwa a cikin zuciyarka shahinan biha ka cika zuciyarka shine shahina biha ka cika zuciyarka da san duniya wal huznu shi kuma bakkan ciki muhinu mai raunatawa ne lil qalbi ga zuciyarka bakkan cikin al'amuran duniya suna raunata zuciyarka ne shu'unuka lamuranka la turdi ba za a yarda da su ba shi da shu'unuka wannan sha'anin naka irin wannan rayuwar da kake la turdi ba za a yarda da ita ba wa qalbuka mu'minu kuma zuciyarka ta sani fa cewa abin da kake fa ba daidai bane shine wa qalbuka zuciyarka mu'minu ta yi imani cewa abin da kake ba daidai bane shuruduka an fahimin nasihati muzinu shuruduka shuruduka gudunka an fahimin nasihati daga fahimtar nasiha gujewa da kake daga fahimtar nasiha muzinu wannan abin shi yake sanarwa shine muzinu wannan abin shi yake sanarwa bi annaka cewa kai fi unsutika tuka a wajen dai bakewan tsoron Allah mutawahhishu kana zama ne babu kowa shine mutawahhishu guri ne da babu komai a ciki fi unsutuka a wajen zama na tsoron Allah muhishu ba kowa a wannan gurin shine unsu shine kamar dai bakewa to fi unsutuka a wajen dai bakewa na tsoron Allah muhishu wannan gurin babu kowa a ciki ya zama daji shaqa'un tiba'un nafsi fi sahawatiha shahiyun tamadiha ala lahawatiha shariyun tu'addihi ila mahawatiha shadidun fidamun nafsi an shahawatiha tahumu ala wuddil hawa wa hawa mu'udishu yace shaqa'un tiba'un nafsi fi sahawatiha shaqa'un wannan abun cutarwa ne shine shaqa'un cutarwa ne tiba'un nafsi bin san zuciya fi sahawatiha a cikin takunta abinda zuciyarka ta saka shi zaka yi to wannan abun matakar wahalarwa ne da cutarwa shahiyun ga kame tsananin soyayya ga duniya shahiyun tamadiha shahiyun ga kame tsananin san duniya tamadiha mai binta alala hawatiha a bisa wasanninta shine tamadiha wanda yake jurewa yake tafiyarta alala hawatiha a bisa wasanninta sharirun ga kame yawan sharri tu addihi da wannan sharrin tu addihi yakan kai mutum ila mahawatiha zuwa ga halaka shine ramin kabari sharirun ga kame yawan sharri tu addihi wannan sharrin shi yake kai mutum ila mahawatiha zuwa ga ramin sa shine kabari sharrin shi yake kashe mutum shadidun fidamun nafsi an shahawatiha fidamun nafsi yayi rai a hana ta abu shine fidamun nafsi yayi rai an shahawatiha daga abubuwan da take so shadidun wannan abu ne mai matakar wahala sai an yi da gaske tahumu kana ta kewayawa ala wurdil hawa a bisa gangarawa san zuciya shine wurdil hawa a bisa rafuka irin na san zuciya tahumu kana ta kewayawa ala wurdil hawa bisa rafuka ko koramu na san zuciya wa hawa mu'udishu kuma waɗannan rafukan san zuciyar da kake shiga shi yake kara maka kishirwa shine wa hawa mu'udishu shi yake kara maka kishirwa amadadin idan ka sha ka koshi kishirwa ta kau to in dai abubuwa na sabo ne amadadin in mutun yayi hankalin sa ya kwanta to in yayi kuma na gaba yake nema duk abin da yake na sabo in dai mutun yayi kar ya zamanin ya sallama zuciyarsa in yayi na gaba za ta sake nemo masa shine yace tahum kana kewayawa ala wurdil hawa bisa koramu na san zuciya wa hawa mukudi shi kuma su suke kara mutun kishirwa da aikin san zuciya haka yake mutun daya ka cuta gobe sai ka cuci biyu in ka cuci mutun biyu jiba Allah Allah kake ka samu mutun goma da zaka damfara idan ka cuci mutun goma a haka a haka a haka mutun zai ta tafiya in mutun ya gama da kasar su ma sai ga wata kasar ma yake so to shine shine wahawa mudi shi shafauta wa amalul fuadi kawami'u shamauta idza farraqta ma anta jami'u shawaya kayurtiha lidahari maqami'u shihabul manaya fi izarai kalami'u fahazzuka maqsurun wa kaffuka tarushu tarashu a yace shafauta shafauta ka kusa mutuwa shine shafauta ka kusa mutuwa ka karkata zuwa ga mutuwa wa amalul fuadi burace burace dake zuciyarka khawami'u sun zama damo shine khawami'u sun zama damo kasan shi damo shine zai shiga rami yayi wata da watanni bai fito ba mana sun damfare kamar yadda damo yake damfarewa a rami ya shiga kogo ya makali yin shiru to shafauta ka kusan mutuwa wa amalul fuadi burace burace da suke cikin zuciyar kuma khawami'u sun zama damo wajen damfarewa da dadewa sun ki fita kawami sun zama damo shamauta idza farratta ma anta jami'u shamauta ka samu daukaka a addininka idza farraqta idan ka rarraba ma anta jami'u abinda ka tara na da dukiya abinda Allah ya baka na dukiya ka tattaimaki mutane to ka samu daukaka shawaya ka sauran abin da ya rage na kwanakinka na rayuwa shine shawaya ka abin da ya rage maka na rayuwarka kwanakin da suka rage maka shine shawaya ka abin da ya rage maka kai na dukiya shine shawaya ka abin da ya rage maka na dukiya yurtiha li dahri maqami'u maqami'u musifu shine makami masifu yurdiha yana halakar da ita lidahari matukar zamani shahabul manaya tauraro irin na mutuwa shine shahabu fa atba'ahu shahabun saqibu shahabul manaya taurari irin na mutuwa lami'u sun bayyana fi izaraika a cikin sajanka shine dai wannan furfura da ta bayyana fahazzuka rabanka a wannan duniya ma'ana abubuwan da kake taso a wannan duniyar maqsurun fahazzuka rabanka a wannan duniya ma'ana abin da ka samu a wannan duniya maqsurun abin takaitawa ne duk abin da ka samu a duniya saboda gaba da shi kake so to kamar ka dan ka samu to fahazzuka rabban da ka samu a duniya maqsurun abin takaitawa ne in aka la'akari da abin da kake so ka samu wa kaffuka gashi tafinka kuma tarushu tana ta makirkita tana ta makirkita shine tarushu tana ta makirkita saboda ka tsoho baka da karfi dan rayuwar da kai har yanzu baka samu abin da kake so ba duk dukiyar da ka tara kana kana baka samu ba in an yi la'akari da abin da kake nema sabauta bidinillahi da sharafadduna shahauta lazizatin wajismika kadduwana shababuka walla fattiba'ul hawadana shifa'uka taqawallahi falmautu kaddana izan laysu yabduna bahu fahawa yabudishu yace shabauta bidini shabauta ka daukaka bidinin bidinillahi ta hanyar riko da addinin Allah da asharafar duna kabar neman daukakar duniya ta hanyar bujirewa addini shahauta kana ta san lazizatin al'abubuwa masu dadi abinci mai dadi wa jismuka gashi jikinka kuma kaduwa na yayi rauni saboda tsufa ta zo shababuka kuruciyarka walla ta bada baya fattiba'ul hawa dana fattiba'ul hawa bin san zuciya dana ciwo ne shifa'uka abinda zai warkar da kai shine shifa'uka abinda zai warkar da kai taqawallahi shine jin tsoron Allah wal mautu ita mutuwa kaddana ta fa kusan gare ka maganin ka kai tsoron Allah izal laisu lokacin da zaki yabdu na bahu ya bayyanar da shikokin sa fa hawa ya budi shi yana mai wawura eh shine izal laisu lokacin da zaki yabdu na bahu yake bayyana da shikokin sa hawa ya budi shi yana kawo sura shin bada shi shine danka lokacin da yana nufin ya siffanta mutuwa kenan da zaki yaya kake gani zaki ya bude shikokin sa kuma ya rike mutum kaga ai sunan sa ma gawa ko to izal laisu lokacin da zaki ya buduna bahu ya bayyana da shikokin sa fa hawa ya budi shi yana mai danka to shifa'uka taqawallahi maganin ka kawai shine tsoron Allah fal mautu kaddana mutuwa ta kusa ya siffanta mutuwa ne da zaki saboda karfunta yadda zaki in ya rike ba a kwacewa to mutuwa ma in ta rike ba a kwacewa yawa wallahu a'lamu.